Haushin baƙin kare baya na kura shiga gari